Gwamnatin Najeriya ta bayyana cewa shugaban ƴan shiya na IMN Ibrahim Elzazzaki ya so zullewa ne. Wannan labari ya fito ne wuni ɗaya gabanin labarin cewa Elzazzaki ya kamo hanyar dawowa Najeriya da rashin gamsuwa ga yadda ake shirin yi masa magani a asibitin Medanta na New Delhi a India. A sakon faifan bidiyo bayan na sauti, Elzazzaki ya ce sai a zaɓi mai gaskiya tsakaninsa da gwamnatin Najeriya. A sanarwa daga babbar sakatariyar ma'aikatar labaru Grace Isu Gekpe ta ce sun isar jirgin daular Larabawa kan hanyar sa tafiya India. Elzazzaki ya nemi amshi passport ɗinsa, inda kuma bayan isa India ya so sauka babban otel da kuma samun damar ganawa da jama'a da ya ga dama. Hana Elzazzaki samun wannan bukata ya sanya shi kin wani likita ya duba shi da kuma fitar da sakon sauti na nuna yana cikin mafi munin hali. Gwamnatin ta ce India ta hana Elzazzaki amfani da kasarta wajen faɗaɗa harkarsa ta ƙungiyarsa ta IMN zuwa ta duniya. Sakon bai kammala ba sai dai ba da hakuri ga gwamnatin India don yadda Elzazzaki a cewa sanarwar ya so bijirewa doka. In za a tuna kakakin IMN Ibrahim Musa ya ce an sulhunta lamarin kuma jagoran nasu zai karbi magani a India bayan ganawa da likitocinsa da ya amince da su. Mai kungiyar IMN yanzu za ta ce ne kan dawowar Malam Elzazzaki Najeriya. Muhammad Ibrahim Gamawa na daga manyan almajiran Elzazzaki.
Ga likitocin da suka alƙawarin cewa idan ya je India su za su lura da lafiyarsa, amma kuma yana zuwa can ɗin kuma sai su kansu ma aka hana su kusantansu, aka kawo waɗansu mutane.
Daga nan Najeriya menene kuma wani mataki na gaba kuke shirin ɗauka tunda kotu ce ta bada dama ya tafi India tun farko?
Allahumma ya danganta ko izinin buɗaɗɗe ne ko kuma dama izinin kawai ya tsuke ga India ne. In India aka ce to kaga sai an zo an sake neman kuma wani izini cewa an canja ƙasa kuma a bari a tafi waccan ƙasa. Wannan dai shi ne.
Amma Muhammad Ibrahim Gama ba za ka rasa ganin sanarwar gwamnatin Najeriya da ke nuna malam ɗin ya so ma ya karbi passport ɗinsa, watakila ya nemi mafakar siyasa a Iran sai bayan mulkin shugaba Buhari ya dawo.
Duk wannan ba gaskiya bane. To ai jirgin sama ba kaman motan fasinja a Najeriya bane. To kaga akwai ka'idodi, haka kawai zai je shiga Iran, shi ɗan Iran ne, kuma haka kawai shikenan sai ya je airport na wata ƙasa kawai ce zai shiga jirgin Iran. Amma kirci ne wanda suka kulla, suka shirya, suka kimtsa, suka kuma aiwatar.
An ga wani hoto inda Elzazzaki ke ganawa da ministan marasa rinjaye na India, Muktar Nakbi. Nasura da Malika, Madar Amurka daga Abuja, Najeriya.